الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ɗan uwa muna gabatar da sahihiyar godiya da dukkan wani dangi ne ko da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Asabar a wannan majalisi namu mai albarka wanda muka masa suna muntadal muta'addibi domin ci gaba da karatuntukanmu na lugha musamman daga cikin wannan littafi na al-maqamat maqamata Abu Muhammad Al-Qasim ibn Ali ibn Muhammad ibn Usman Al-Hariri Al-Basri rahimahullah ta'ala ayyuna 26 ga watan Zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 25 ga watan 6 shekara ta 2022 darasi da ya gabata a wancan sati mun gama makama ta uku wadda ake kiranta da suna addinariya wanda baituka na ƙarshe a cikinta shine lokacin da Al-Harith ibn Hammam ya gane mutumin nasa shine Abu Zaid na birnin Saruja lokacin da ya fara masa dibi ya lura da shi cewa wannan gurgunci dai gurgunci ne wanda yake an yi shi saboda wani wayo da dubara dan a farauce abin da ke aljihun mutane to shine a wannan lokaci yake masa rarauka yake ce masa kaifa da aitul kazala yace me yasa kake da awar wato gurgunci yace masa wama misluka man hazala wanda ke wargi ba kwatancinka bane kamar kai mutum mai daraja ka ringa abubuwa na wargi mi za a yi fastasarra bishruhu alladhi kana tajalla sakin fuskarsa da walwalarsa wanda ya bayyana ya fito fili wato sai ya huya kuma an shada hina walla lokacin da ya juya baya sai ya sabuwa ka yake bashi amsa a cikin waƙar yake cewa ta'arajtu la ragbatan fil araj walakin li aqra ababan faraj wa uliki ya habli ala gharibi wa asluka maslaka man qad maraj fa illa manil qawm qultu ziru fa laysa ala arjin min haraj yace ta'arajtu na yi gurgunci na dagangan la ragbatin fil arsh yace ba dan kudai game da gurgunci mi zan yi da gurgunci yace walakin sanidi abinda yake kai ni zuwa yin gurgunci li aqra ababal faraj yace dan na kwankwasa kofar yayi duk wani kunci da ya same ni wa ulki ya habli ala gharib yace dan haka na jefa igiyata akan tuzo na ma'ana na kadi gaba na mai yabo yayi yabo, mai zagi yayi zagi, duk daya da wanda zai yi yabo da wanda zai kushe ne, duk daya ban kula ba. Shine suke cewa fulanun alqa hablahu ala garibihi, ma'ana mutumin da ya kadi gaban sa ba ruwan shi da sha'anin jama'a, da wanda zai yabe shi da wanda zai zage shi duk daya. Shine sai ya ce wa asluka maslaka man qad marraj, kuma danna shiga mashigar wato mutumin da ya gauraye lamarin sa aka kasa gane kansa. An gane ko wannan kalima ta maraj ga yacan marajal bahraini ya litakiya ne, da kuma fadarsa bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fahum fi amrin marij. Shine yace wa asluka, danna shiga maslaka man qad maraj, wato mashigar mutumin da ya gauraye lamarin sa aka kasa gane manufarsa. Fa illa manil qaum, yace in har jama'a suka zargi ni suka aibanta ni. An gane ku? Ga yacan wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sulqani illa an da'awtukum fastajabtu li fala talumuni wa lumu anfusakum. To shine yace fa illa manil qaum, in har jama'a suka zarge ni suka aibanta ni, qultu uziru, sai na ce da su ku karbi hamzarina. Fa laysa a'la arjin min harj, ai babu wani laifi wato ga wanda yake gurgu. Allah ne ya faɗa, laysa 'alal a'ma harjun wala 'alal a'rij harjun wala 'alal marid harj. Darasi na yau za mu tashi makama ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-maqamatu ar-rabi'a ad-dunyawiyya. Malam Allah ya ji kansa na fada wannan makama ce ta hudu, wadda aka danganta ta zuwa wani birni daga cikin biranen Masar, wato shine birnin Dunyaw. Tsakanin Masar ta da da birnin Dunyaw tafiya ce ta farsaki 30, kenan mil 90, in kilomita ne kenan kilomita 135, wanda ƙorama ta Nil tana tuƙaƙewa ne zuwa wato birnin Dunyaw, wanda shi birnin Dunyaw yana gabar wato kogi wanda yake na Maliya. An gane ko? Tsakanin shi kenan da Masar ta da tafiya ce ta kilomita 135, in mil ne kenan mil 90, in farsaki ne kenan farsaki 30, in burdi ne kenan burdi 7.5. Qala akhbarana la qala akhbara al-Harith ibn Hammam, wato malan na fada al-Harith ibn Hammam ya bada labari. Annahu qala, shi yake fada, wa antu ila dimyaq am hiyab in wa miyaq. Malan yace na maraita ko kace na labta izuwa birnin Dunyaw, am hiyab in wa miyaq, wato shekara ta yin gaba da baya, ko kuma kace shekara ta haduwa da raguwa, ko kuma kace shekara ta kuwa da tunkudar juna, ma'ana kinaya ce game da yaƙe-yaƙe. Lafazin za'antu an ciro shi ne daga adza'an, adza'an shine maraita ko kace labtawa, kishiyar shi shine al-iqama. Kuma cikin suratul Nahl Ubangiji ta'ala na fada, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Sai ce wa ana yawma idhin, ni kam a wannan lokaci marmuqur rakha'i, ina abin yi makallan yalwa ta dukiya, lafazin marmuk an ciro shi ne daga fadarsu ramaka yarmuku sai ka ce ramqan bi iskanil mim. An gane ko shi ne ma'ana ƙwaradibi, mutum ya ƙwaradibin sa domin ya lura da abu ya gane shi. Amma in kama mimun kin fatha kace arramaku shine allahazatu al-akhiratu qabla al-wafa, shine ake cewa wajirai karshen rayuwa kenan. Shine yace wa ana marmuqur rakhai, ina abin yi makallan yalwa ta dukiya, ma'ana duk wanda ya ganni to ya gama wadaci. Mawmuqul ikhai, ina abun soma ƴan uwantaka. Lafazin mawmuq an ciro shi ne da daga fadarsu wamika yamiku sai ka ce wamqan, an gane ko, ko kuma miqatan masdar kin shine ma'ana wato so da kauna. Shine yace wa ana mawmuqul ikha, wato ina abun soma ƴan uwantaka. Kasan su mutane a yau lamarinsu ya canza. In dai kana da, to kowa fama yake ya kai dangane zuwa gare ka cewa kun hada kaka da shi ko da kakanka da kakan shi, ƴan maza biyu suke ko ƴan mata biyu suke, shi mai kuɗi dangin shi ba sa karewa. Kamar yadda wani malami yake faɗa wa taqaddama al-ikhwanu fastama'u lahu wa ra'aytahu bainal wara muqtala, mai kuɗi kenan. Shine yace mawmuqul ikhai, ina abun soma ƴan uwantaka, kowa in ya ganni so yake a ce ni ɗan uwansa ne. Ashabu mabarifat farai, yace ina jan wato mayafi na yalwar dukiya. Lafazin ashabu ga yace yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Lafazin maɓarif jam'i ne na mudraf. Idan aka ce mudraf shine wato mayafi wanda yake mai zane, jam'in sa kenan shine maɓarif. Shine yace ashabu, ina gudanar da maɓarifar faradi, mayafi wanda yake na yalwar dukiya. Wa ashtari ma'arifar sarra, kuma ina tsokacin fuskoki na yalwar dukiya, ma'ana ina lura da waɗanda suke mawadata. Lafazin as-sarra ga yacan faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Ali Imran, alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shine yace wa ajtali, ina tsokaci. Kar mu manta lafazin ajtali ya gabata tun a cikin makama ta biyu, yake cewa wa ajtali zamani ya dalqal wajhi multami abdiya. Wa ajtali, ina tsokacin ma'arifar sarra, wato fuskoki waɗanda suke na yalwar dukiya. Yanzu anan kalmomi ne uku ya zo mana da su, gaba ɗayan su mutaradifati ne a wajen ma'ana. Lafazin arraha shine yalwa, asara yalwa, asara yalwa, duka abu ne wanda yake da alaka da dukiya da wadata. Farafaktu sahaban, yace sai na abuci wasu abokai. Kadishaku asa shikaki, wanda tintini wato sun tsaga sandar sabawar hankali, ma'ana duk wani sabani da duk wani ja'inja da duk wata hayaniya sun gusar da ita daga tsakankaninsu. Abokai ne waɗanda suke masu haɗin kai. Shine yace kadishaku, tintini sun tsaga asa shika, wato sanda ta sabawar hankulla. A shikaka ga yacin fa inta wallau fa inna mahum fi shikak, sai yace wartaba'u afawi kalwifaki, sun kwankwaɗi kwangi na dacewar ra'ayi. Wartaba'u, sun kwankwaɗi afawi kalwifaki, kwangi na dacewar ra'ayi. Lafazin afawik jam'i ne na afwaq. Afwaq shi kuma jam'i ne na fuwaq, ko kace fawaq, ko kace fuwaq. Ga ya can wa ma yanzuru ha'ula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Idan aka ce fawaq shine kungi a Hausa, ko kace fawaq, ko kace faika, nono da yake taruwa a cikin hantsa bayan tatsa ta farko zuwa tatsa ta biyu, wannan shine ake kira kungi. An gane ko? Kamar lokacin da Imru'ul Qais a cikin Mu'allaqarsa yana siffanta wani girgije wanda in ya zubar da ruwa zuwa jimawa hallo sai ruwa ya saki kecewa, shine yake cewa wa abaha yasuhul ma'a min kulli faikatin yakubbu 'alal azqani dawhal kanahbali. Wa abaha yasuhul ma'a min kulli faikatin yakubbu 'alal azqani dawhal kanahbali. To shine afawik kenan kungi, jam'i ne na afwaq. Afwaq jam'i ne na fuwaq bi dhammil fa, ko kuma kace fawaq kamar yadda yazo wa ma yanzuru ha'ula'i illa sayhatan wahidatan ma laha min fawaq. Shine yace wartabaku sun kwankwadi, afawiqal wifaqi kungi na dacewar ra'ayi, ma'ana babu wani sabani tsakaninsu. Shine malam yake faɗa hatta lahu ka asnanil mushdi filistiwa, har suka bayyana yadda ka san haƙoran macaji a wajen daidaita haka suke. Ka san shi macaji ba a taɓa yin wasu haƙora su zarta wani wasu. Idan haƙori ɗaya na macaji ya zarta sauran, to kai ba zai caji ba, ba yadda za a iya cazo, dole sai sun yi daidai. Shine yace hatta lahu, har suka bayyana ka asnanil mushdi filistiwa, yadda ka san haƙoran macaji wajen daidaituwa haka suke. Wa kan nafsil wahidati fil ti'amil ahwa, suka zamanto tamkar rai daya daya a wajen haduwar san zuciya. An gane ko? Wa kan nafsil wahida, suka zamanto tamkar wato rai daya daya fil ti'amil ahwa, a wajen wato haduwar san zuciya. Idan ya zamanto rai ce daya daya, to kaga ai babu sabani game da abin da take so. Sai yace wa kunna ma'a zalika nasirun najaa, muka kasance tare da haka wato muna tafiya tafiya wadda take mai gaggawa. Anan an shahi man'ut, sai aka wanzar da na'at. Ai wa kunna nasiru sayran naja, muka kasance muna tafiya tafiya wadda take mai gaggawa. Wala narhalu, yake fada ba ma daura sirdi, illa kullu hauja, sai a bayan dukkan wawanyar taguwa. Wala narhalu, ba ma daura sirdi, illa kullu hauja, sai a bayan dukkan wata taguwa wadda take wawanya. An ambace ta cewa wawanyar taguwa saboda saurinta a wajen tafiya, domin lafazin hauja an ciro shi ne daga al-hawaj. Idan aka ce al-hawaj, wauta kenan. Shine yace wala narhalu, ba ma daura sirdi, illa kullu hauja, sai akan dukkan wawanyar taguwa. Wa idza nazalna manzilan, idan muka sauka wani masauki, aw waradna manhalan, ko muka gangara wata mashaya, ikhtalasna al-lubfa, sai mu warce wato zama. Lafazin ikhtalasna min al-ikhtilas ne, ga ya can a cikin hadisin Aisha Allah ikara mata yadda, hadisin na cikin Sahihul Bukhari, take cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ani liltifati fi sala, fa qala huwa iktilasun yaktalisuhu shaytanu min salatil abd, aw kama qala. Manzon Allah yace ai warci ne da shaytani ke warcewa daga cikin sallar bawa. An gane ku? Shine warci kenan, shine ake kira ikhtilas, ko kuma kace khulsa. Shine yace wa idza nazalna manzilan, idan muka sauka wani masauki, aw radina manhalan, ko muka gangara wata mashaya, ikhtalasna al-lubsa, yace sai mu warce zama. Me yake nihi kinaya ce ma'ana ba ma tsawaita zama in har ma mun zauna, shine yace walam nu'ilil muksa, ba ma tsawaita zama in har ma mun zauna. Lafazin al-lubs ga yacen walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a, ga yacen kuma labisina fiha ahqaba, ga yacen kuma wannan qala kam labista, qala labistu yawman aw ba'da yawm. Lafazin al-mukus ga yacen wa hal ataka hadithu Musa izra'a naran fa qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi qabsin aw ajidu 'alan nari huda, ga yacen kuma makisina fihi abada, ga yacen kuma famakasa ghaira ba'id, shine yace walam nu'ilil muksa, yace ba ma tsawaita zama. Fa'anna lana imalur rikab, yace labtara umma si ya bujuru gare mu, fi lailatin a cikin wani dare, fatiyati shabab, wato mi kuruciyar kuruciya. Fa anna lana imadur rikab, labtara umma si ya bujuru mana, fi lailatin a cikin wani dare, fatiyati shabab, wato mi kuruciyar yarinta. Lafazin anna shine bujurowa, kamar yadda yake fada fa anna lana sirrun ka annani ajahu azara dawarin fil mula'il muzayyali, fa anna lana sirrun ka annani ajahu azara dawarin fil mula'il muzayyali, shine yace imalur rikab labtara kuma ar-rikab ga yacan fa ma aujaftum alaihi min khailin wala rikab, rikab raqumi kenan. Me yake nihi da dare wanda yake mai kuruciyar yarinta, sai ya ce guda fiyatil ihab, wanda yake mai bakar fata. Lafazin gudafiya an ciro shi ne daga gudaf, idan aka ce gudaf shine bakin hankaka wanda ba shi da fari ko das a jikinsa, irin wannan bakin hankaka shine ake kira gudaf. Lafazin al-ihab ita ce fata kafin ajimi, an gane ko, fata kafin ajimi, sawa'an ta dabbar da aka yanka ko ta mushe, kamar yadda hadisi ke cikin sahihu Muslim, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada idza dubi gal ihabu faqad tahura. A riwaya ta ashabu sunan al-arba'a yace ayyuma ihabin dubiga faqad tahura, kuma ga hadisin Maimuna halla akhadhtum ihabaha, wanda dabbar mushi za a kai ta a jirji ayada, manzon Allah yace halla akhadhtum ihabaha, wannan yana tabbatar mana lafazin ihab fata kafin ajimi, sawa'an ta dabbar da aka yanka ko dabba wanda take mushi. To wannan dai kinaya ce yake wato game da dare ne wanda yake babu hasken wata, kenan farkon wata, an gane ku, lokacin wata bai fara yin haske ba, shine yake nihi da yace fa anna lana imalur rikabi lautara kuma, wato sai ya bujuro mana, fi lailatin a cikin wani dare, fatiyati shababi mai kuruciyar yarinta, guda fiyatil ihabi wato mai bakar fata. Fa asraina yace sai muka tafi, lafazin fa asraina min al-isra ne, al-isra shine tafiyar dare, subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Sai yace fa asraina, sai muka tafi, ila anna dallailu shababahu, har izuwa lokacin da dare wato ya kware kuruciyarsa, ko kace naba ya gusar da shababahu kuruciyarsa, wasalata subuhu khibabahu, asuba wato ta tube khibabahu kunshinsa. Me yake nihi kenan hasken asuba, ma'ana alfijir ya keto, shine yace ila fa asraina muka tafi ila annadal laylu har izuwa lokacin da dare ya gusar da shababa hukurujiyarsa wasalat as-subuh asba ta tube kibabahu wato kunshin sa fahina malalina sura a lokacin da muka kosa da tafiyar dare wa milina ila al-kara muka karkata wato izuwa bacci an gane ko lafazin wa milina mimma la yamidu ne gaya cin walan tastaqiu an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili shine yace wa milina muka karkata ila al-kara izuwa bacci sadafna ardan mukhadallatu sadafna ardan mukhadallatar ruba yace sai muka yi dace da wata kasa mai danshin jigawa sadafna sai muka yi dace da ardan wata kasa mukhadallatar ruba wato mai danshin jigawa lafazin ar-ruba jam'i ne na rabuwa gaya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa masalul ladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kama sali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa atat ukulaha dhi'fay kuma gaya can wa ja'ala nabna maryama wa ummuhu aya wa awaynahuma ila rabwatin dhati qararin wa ma'i lafazin kenan rabuwa shine ake fada jigawa kenan tudu tudu wanda yake na yashi shine yace sadafna sai muka yi dace da ardan wata kasa mukhadallatar ruba wato mai danshin jigawa mu'tallatas saba wato mai tattausar iskar gabas ita ce kenan oxygen wanda ake shaka ita ce ake kira as-saba iskar da take fitowa daga gabas wanda take fitowa daga yamma sukan ce da ita ad-dabur mai fitowa daga kudu al-janub mai fitowa daga arewa ash-shamal ko kace ash-shamal ita kuma wanda ba ta da gaba kenan guguwa ita kuma suna kiranta annakaba annakaba iska kenan wanda take guguwa shine yace mu'tallatas saba wato mai tattausar iskar gabas fatakhayyarna ha munakhal lil is yace wannan kasa sai muka zabe ta a matsayin madurkusa ce ga bullar raƙumman mu al is shine bullar raƙumma ma'ana fararen raƙumma shine wani yake cewa wa min al-aja'ibi wa al-aja'ibu jammatun qurbul habibi wa ma ilayhi wusulu kal isi fil bayda'i yaqtulu hazzama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulu idan kace al-is bullar raqumma ko kuma kace a'ayas an gane ko a'ayas kamar yadda imrul qais yake fada yake cewa wa yaru ba yawmin qad aruhu murajjalan habiban ila libiyud al-kawa'i bi amlasa yaruna ila sauti idha ma saminahu kama tarawi aydun ila sauti a ayasa yace wa yaruba yawmin yace kai can yace yini mai yawa kada aruhu murajjalan yake cewa ina maraita a matsayin saurayi matashi kai a caje habiban ina abun kauna ila libiyudil kawaibi zuwa ƴan mata waɗanda suke farare kal alkawaib wanda gaban su a tsaye ki amlasa wanda suke masu taushin fata yaruna ila sauti waɗanda suke razana in sun ji muryata kamatar awi aidin kamar yadda taguwa take razana ila sauti a ayasa zuwa murya amali idan kace is bullar raquma ko kace a ayas shine sai yace wa mahabbal ta'riz muka zabu wannan kasa wato masauki ne lit ta'riz domin ririmi idan aka ce at ta'riz shine ririmi me ake nihi da ririmi bacci na karshen dare wanda matafiyi yake ya da zango kafin kitowar alfajir a kwanta ayi bacci a huta sai mu koma hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana cikin tafiya wanda aka yada zango a wani jeji ya wakilta Bilal cewa yi musu dakon ketowar alfijir, wanda shaidani yazo yana daddaba Bilal bacci ya dauke shi, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk waɗanda suke cikin wannan ayari ba wanda ya falka sai bayan hudowar rana, gumin rana shine ya tada su. A takeice dai bacci na ƙarshen dare da matafiyi yake sauka yayi shine ake kira at-ta'riz, kenan shine rurrumi a Hausa. Falamma halla halqalil, lokacin da abokai wato suka sauka wannan ƙasa, wahada abihal aqid wal gadid, yace nasarin jama'a wal gadid wato da kukan raƙuma, wahada abiha yanzu a wannan masauki, wahada abihal aqid wal gadid, al aqid shine nasari ko kace shunkuri, an gane ku, wanda mai bacci yake ya hana ku bacci ya dame ku. Yace wahada abihal aqid wato nasari na jama'a, wal gadid da kukan raƙuma, wahada abiha wato yanzu a wannan masauki. Lafazin al-gadid shine wato kukan raƙuma, kamar yadda yake faɗa, yagiddu gadid al-bakri shudda khinaquhu liyaqtulani wal mar'u laysa biqattali ayaqtuluni wa qad shagawtu fu'adaha kama shagafan manhu atar rajulu tali ayaqtuluni wal mashrafi yumudaji'i wa masnunatun zurqun ka an yabi abwali wasinin mashin shi ne yanda ka san hakoran fatalwa, wa ta ganin fatalwa shine yake cewa sami'tu sayyitan min ar-rijali, sai na ji wani mai kogon murya daga cikin mazaje. Idan aka ce as-sayyit a Hausa shine mai kogon murya, ko kuma ka ce mai kwarin murya, shine jahawariyu saut. Yace sami'tu sayyitan, sai na ji wani mai kogon murya, minar rijali daga cikin mazaje a wannan masauki, yaqulu li samirihi fir-rihali, yana faɗa wato ga abokin hirarsa a wannan masauki. Idan aka ce samir shine aboki, amma wani abokin? Aboki wai wanda yake na firar dare, an gane ku, minas samar ne. Idan aka ce as-samar shine fira ta dare, ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala, mustakbirina bi samiran tahjurun, yaqulu yana faɗa li samirihi ga abokin firarsa, firrihali wato a masauki. Asalin kalima ta ar-rihal an ciro ta ne daga wannan jam'i ne na rahal. Idan aka ce rahal, abinda ake labtawa akan raƙumi na kaya da sirdi gaba daya, to shi yasa masauki na matafiya ake ambaton shi da wannan suna, ake ce masa rihal. Me yasa? Duk lautin da yake kan raƙumi idan aka sauka sauke shi za a yi, to sai aka dau wannan suna ake ambaton wurin da matafiya suke sauka rihal. Amma asalin rihal wato abinda ake lauta ma raƙumi na kaya. Wa qala li fityani hij'alu bida'atahum fi rihalihim idan qalahu ila ahlihim la'annahum yarji'un, sai yake faɗa yace masa kaifa hukumu siratika ma ajilika wa jiratika, wayaya hukuncin al'adarka yake tare da mutanen zamaninka da makwabtanka. Idan aka ce jil shine jama'ar da ka tara zamani da su, kaifa hukumu siratika, yaya hukuncin al'adarka yake, ga yatin sanuiduha sirata halula ma'ajilika tare da mutanen zamaninka, wajiratika wato da makwabtanka. Faqala sai yake faɗa, yake bashi amsa yace ara aljara walau jara, yace ni kam ina kiyaye haƙƙin makwabci, walau jara koda ya kauce kiya ya zalunce. Lafazin jara an ciro shi ne daga faɗar su jara ya juro jawran, idan aka ce aljawr shine almailu anil haqq, kauce ma gaskiya. Wa ala Allahi qasdu sabili wa minha ja'ir, kuma ga yacan darfa yana fada ka anna hudujal maliki yati hudwatan khalaya safinin bin nawasi fi min dadi adawliyatun aw min safin ibn yamin yajuru biha al-mallahu dawran wa yahtadi ash-shahid yajuru biha al-mallahu ayyamilu shine yace ar al-jara yace ina kiyaye haƙƙin makwabci walau jara yace koda ya kauce ma gaskiya ya zalunce ni wa abdulul wisala ina bayar da sadar da zumunta ta liman sala wato ga dan uwan da yayi tumbi a kaina min sala yasulu saulatan shine tumbi asalin kalmar an ciro ta ne daga asyal asyal shine fada na mazajin raqumma yanda amala zai furo ya fada ma dan uwansa shine amru ibn kulsum yake cewa wa kunna al-aymanina idhal taqayna wa kana al-aysarina banu abina fasalu saulatan fi man yalihim wa sulna saulatan fi man yalina fa abu bin nihabi wa bis sabaya wa ubnan bil muluki musaffadina kenan sala yasulu saulatan shine yace wa abu zulul wisala ina bayar da sadar da zumunta ta liman sala yace ga dan uwan da yayi tunde a kaina wa ahtamilu al-khalifa yace ina jure ma abuki akan duk abin da yayi min na ba daidai ba walau abda taqlida koda ya bayyana wato gaure lamarin sa in dai abuki ne yace ina jure ma dukkan wani matsaloli da duk wata cutarwa da yake mu walau abda taqlida koda ya bayyanar da wato gaure lamarin sa sai yace wa awaddul hamima ina kaunar dan uwa mai jin zafin abin da ya same ni walau jarra'ani alhamima koda ya kunkuda mun ruwan zafi alhamim na farko shine aboki mai jin zafin abin da ya same ka wanda duk abin da ya same ka na rashin dadi shi ya saba shine ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul ma'arij wala yas'alu hamimun hamima alhamim na biyu wato shine ruwan zafi فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم غايتن كما الا حميما وغساقا شينه يتي ولو جرأني الحميم كودا يا كونكدا من ruwan zafi yace wa awaddul hamima ina kaunar dan uwa mai jin zafin abin da ya same ni walau jarani alhamima koda ya kunkuda mun ruwan zafi lafazin jarani ga yacan min aljurani tajarahu wala yakadu yusigu sai yace wa ufaddilu shafika ina fifita aboki mai tausaya mu ala shaqiqi akan dan uwa wanda yake na kutu da kutuwa ɗaya uba ɗaya wa ufaddilu shafika ina fifita aboki mai tausaya mun ala shaqiqi akan dan uwa shaqiqi sai yace wa afilil ashiri ina cika zakka ga abokin hulda ta abokin mu'amala ta wa illam yukafi bil ashir koda bai sakauta mun da ɗaya daga cikin gomar kyautatawa da nayi masa an gane ko al-ashir shine abokin hulda abokin mu'amala ga yacan wa ashiruhunna bil ma'ruf ga yacan kuma yakfurna al-ashir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayyana mana sababin abin da yasa mata suka fi kowa yawa a wuta manzo Allah yace li annahunna yakfurna al-ashira domin suna butulce ma abokin mu'amala abokin hulda shine miji sai yace wa astaqillu al-jazila lin-nasili ina ganin kankantar kakkaurar kyauta lin-nasili ga bakona kyauta ta musamman zan dauka dukiya mai yawa in bayar da ita ga bakona amma ina ganin kankantar ta wa astaqillu al-jazila ina ganin kankantar kakkaurar kyauta lin-nazili ga bakona idan aka ce nazil shine bako idan aka ce nuzul abincin da ake shirya ma bako ga yacan fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan da yake fada nuzulan min ghafurur rahim an gane ku nuzulan min ghafurur rahim idan aka ce nazil kenan shine bako kamar yadda as-samau al-ibn adiya a cikin wakar sa yake cewa wama ukmidat narul lana duna tariqin wala dhammana fil nazilina nazilu wama ukmidat narul lana duna tariqin wala dhammana fil nazilina nazilu yace babu wani bako da ya taba zargin mu ya aibanta mu a cikin duk bakin da suke sauka mu kuma wuta ta abincin baki yace ba a taba buce ta ba wannan tukunya tana sauka wannan take hawa kaji kurama wama ukmidat narul lana duna tariqin wala dhammana fil nazilina nazilu in aka ce nazil shine bako nuzul kenan abincin da ake shirya ma bako kenan garar baki shine can cikin suratul safat azalika khairun nuzulan am shajaratuz zaqqu kuma nuzulan min ghafurur rahim shine sai yace wa aqmuruz zamila wato ina lillibe aboki bil jamili da kyakkyawan mayafi ba a ce ma aboki zamil sai abokin da ake dora shi akan kuturi wanda in ka hau dabba kai ka goye shi ka haura kumi ka goye shi shine ake kiran shi radif kuma shine ake kiran shi zamil amma sai aka fada da kowa ma zamil ne zamili na ne kai kuma ko keke ba ka da shi an gane ko in aka ce zamil kenan abokin da ake goyo akan kuturi shine yace wa aqmuruz zamila ina lillibe aboki bil jamili da kyakkyawan mayafi me yake nihi ma'ana ina yawaita kyautata ma aboki wa unazilu samiri yace abokin hirata ta dare ina saukar da shi manzilata amiri wato matsayin sarki na wa uhillu anisi me ɗebe min cewa ina aje shi mahallar isi matsayin shugabana an gane ko matsayin shugaba yake aje dukkan wani mai ɗebe masa cewa sai ya ce wa udiu ma'arifi awarifi wa udiu ina bada awarifi kyautuka na ma'arifi ga waɗanda suka sanni suka san darajata suka san matsayina lafazin awarif jami'i ne na arifa arifa kyauta kenan wa udiu ina bada awarifi kyautuka na ma'arifi ga waɗanda suka sanni suka san darajata wa uli murafiki marafiki ina bayar da marafiki taimako na murafiki ga abokan tafiyata an gane ko mina rufqa ne in aka ce rufqa abokan tafiya kenan abokai waɗanda suke na bulaguro wa uli ina bada marafiki wato taimako na murafiki ga abokan tafiyata wa ulinu maqali lilqali ina tafsasa fadata lilqali ga makiyina ga yacan ma wanda aka rabbuka wa maqala wa ulinu ina tafsasa maqali fadata lilqali wato ga makiyina wa udimu tas'ali anisali ina dawwamar da tambaya ta ga wanda ya manta da ni kwata kwata wanda ma baya tambaya ina wane yake min sala yasulune salwan wa salwata shine yace wa udimu tas'ali ina dawwamar da tambaya ta anisali ga wanda ya manta da ni wa arda ina gamsuwa billafa'i da tawayayyan abu minal wafa'i akan wanda yake cikakke idan aka kasa aka raba in aka bani tawayayye dangana nake na karfa bana cewa sai an bani cikakke yadda aka ba kowa shine yace wa arda ina gamsuwa billafa'i da abu wanda yake tawayayye minal wafa'i akan wanda yake cikakke wa aqna'u ina dangana bi aqallil ajza'i da mafi karancin yanki yanki minal jaza'i game da sakayya idan dai sakauta mun za a yi to ko gunguntun abu in aka bani karba nake bana cewa sai an bani haƙƙi na gaba daya shine yace wa aqna'u ina dangana bi aqallil ajza'i da mafi karancin yanki yanki minal jaza'i wato game da sakamako wala atadhallamu bana kai kukan zalunci hina uzlamu lokacin da aka zalunce ni an gane ku juriya gare ni wala atazallamu bana kai kukan zalunci hina uzlamu a lokacin da aka zalunce wala anqam bana daukan fansa walaula daga ni walaula daga ni al-arqam koda kumurcin miciji ya sare ni wala anqam bana daukan fansa walaula daga ni al-arqam yace koda kumurcin miciji ya sare ni ma'ana in dai aboki ne duk matukar cutar wanda yin to jurewa nake hakuri nake bana daukan fansa an gane ku ai la antakin ko kuma wala anqamu bana kyamar aboki duk cutar wanda yin shine yace walaula daga ni al-arqam koda kumurcin miciji ya sare ni ga yacin wa mana qamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid faqala lahu sahibuhu sai abokinsa yace masa wai ka ya bunayya yace mamakin ka nake ya kai dana inna ma yudannu bidbani ka san da cewa fa ana ruwa ni da abokin da ke ruwa da abutar abokinsa ma'ana duk abokin da yake ruwa da abutar da yake da kai baya so wani yayi tarayya da shi ya zama abokinka to kai ma kai ruwa da shi ka rike shi aboki duk abokin da ya rike ka so yake ka zamanto nashi shi kadai bai ya san wani yayi tarayya da shi da shi akan abotarka to kai ma ka rike shi a matsayin aboki na kwarai karka sake wani yazo yayi tarayya akan wannan abota shine innama yudannu bidbani ko kuma innama yudannu ka san da cewa ana ruwa bidbani wato da abu wanda yake mai tsada abu wanda yake na kwarai shine ake nan da shi ake koye shi lafazin abdani shine maruwaci ga ya can wa ma huwa alal ghaibi bi bani shine yace innama yudannu ka san da cewa kadai ana yi ruwa bidbani wato da abokin da yake ruwa da abotar abokinsa kenan yadda yake ruwa baya son wani yayi tarayya da shi akan abotar da yake da kai to kai ma ka zamanto kana ruwa kar wani yayi tarayya da kai akan abotar da kuke da shi sai yace wa yunafas ana hamayya ayi takara ayi ja'inja hata da kura tisamini game da abu wanda yake mai tsada an gane ku don kayan banza bai kamata ba a ce mutane suna hamayya suna ja'inja akansa abinda ake yin hamayya akan shi sai abu wanda yake mai tsada shine yace wa yunafasu ana hamayya ayi ja'inja ayi takara ata da kura tisamini game da abu wanda yake mai tsada mai kima shi yasa ai da yake aljanna abu ce mai tsada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ala inna sil'ata Allahi galiya ala inna sil'ata Allahi aljanna ubangiji ta'ala da ya zanu wan ni'imar da ya shirya ma yan aljanna innal abrara lafi na'im ala al'araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk sayace wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisu masu hamayya su yi hamayya game da neman irin wannan ni'ima da aka ambata to amma duniya da yake kayan banza ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa manzo Allah yana zargi ne da kushewa yake cewa waɗanda suka gabace ku an buɗa musu duniya fatanafasuha suka ringa hamayya akan ta kamar yadda ku kuke hamayya akan ta yau ta hallakar da su kamar yadda kuma in kuka sake hallakar da ku za ta yi Allah ya kare mu kenan shine yace wa yunafasu ana hamayya ayi takara ayi ja'inja har ma a tada kura tisamini game da abu wanda yake mai tsada sai yace lakin ana la'ati ghairul muwati ka san da cewa ni kam bana zuma duk wanda baya bani hadin kai duk mutumin da baya bani hadin kai yace ni bana zuwa gunsa bana je masa ana la'ati ghairul muwati ni bana zuma wanda baya bani hadin kai wala asimu la'ati bi mura'ati bana alamta al'ati mai girman kai, mai nuna isa da jiji da kai da takama bi mura'ati da kulata. Ma'ana duk wanda yake girman kai yana nuna isa da jiji da kai, to ni bana alamta shi bi mura'ati da kulata, ma'ana in ringa bibiyar shi ina kiwon shi, ba ruwana da shi ya shiga sha'aninsa, ni da shi tamkar an shuka dussa. Wala usafi yace bana tace kauna manya aba'in safi ga wanda ke kin yi mini adalci. Duk wanda yake kin yi mini adalci yace bana tace kauna da shi, bana tace kaunar sa. Wala usafi bana tace kauna manya aba'in safi ga wanda yake adalci da ni. Ga yace yurduna kum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Ga yace wa ya'aba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Sai yace wala uwahi bana yan uwantaka da man yuligil awahi wanda ke jefar da igiyoyi na. Wala uwahi bana yan uwantaka da man yuligil awahi wanda ke jefar da igwai na. Me yake nihi da igwai? Ma'ana alƙawullan sa. Lafazin awahi jam'i ne na akhiya. Idan aka ce akhiya ita ce igiya wadda ake sawa a jigo ko mu ce a turki domin daure dabba, an gane ko? Ko kuma wadda ake rami a cikin ƙasa sai a sanya dutse a danne sai a maida ƙasa, in yaso a cikinta kuma ake daure dabba, shine ake kira akhiya. Jami'in sa ne kenan awaki. Me yake nihi da awaki a nan alƙawullana? Shine yace wala uwaki bana taka da mutumin mayuligil awaki da wanda yake jefar da igwaina. Wala umali bana taimaka ma man yukhayyibu amali, mutumin da yake tabar da gurace-gurace na. Wala ubali bana kula da biman sarama hibali da wanda ya yanke wato igiyata, ma'ana wanda ya yanke alkawali na bana kula da shi. Shine yace wala ubali biman sarama hibali, bana kula da mutumin da ya yanke igiyata, ma'ana ya yanke alkawali na. Wala udari bana kyautata zama da man jahila miqdari, mutumin da ya jahilci darajata ya shafi ya jahilci matsayina. Lafazun udari min almudara ne, almudara ma'ana kyautata zama, iya zama da jama'a. Wala udari bana kyautata zama da man jahila miqdari, mutumin da ya jahilci darajata. Wala uudi zimani yace bana bada ragamata man yukfiru zimani ga wanda ke warware alƙawarina, an gane ko? La yarqubuna fi mu'minin illa wala zimma, zimma alƙawari kenan. Yace wala uudi zimani bana bada ragamata dizai man yukfiru zimani ga wanda ke warware alƙawarina. Wala abzulu widadi li abdadi yace bana bada kaunata li abdadi ga kishiyoyi na, sune makiyana. Lafazin abdadi jam'i ne na bid. Wala adu iadi yace bana dina kashidi da barazana lil muadi ga makiyina, indai makiyi ne na wato bana dina yi masa kashidi da barazana. Shine yace wala adu iadi, an gane ko? Min kenan au ada yuidu sai ka ce iada. Wala ada ubana dina iadi kashidi da barazana lil muadi ga makiyina. Wala agrisu la ayadi fi ardil aadi, bana dasa ni'imomina a kasar makiyana. Lafazin al ayadi jam'i ne na aidi, aidin kuma jam'i ne na yad. Idan aka ce yad ni'ima, aidin kenan ni'imomi, al-ayadi jam'un jam'i ne, kamar yadda cinin yake faɗa was-sama'a banaynaha bi aidin, duk da cewa anan bi aidin ai bi quwwa. Shine ai al-mu'awwila suke fassara faɗar Allah subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatani yunfiqu kayfa yasha, suka ce bal ni'imatahu. Domin lafazin yad a Hausa yana daukan wannan, a Larabci yana daukan ma'anar ni'ima, bal ni'imatahu. Malamai suka ce to ai ni'imar Allah ta wuce biyu, tunda shi ya fada wa in ta'uddu ni'imatallahi la tuhsuha, kuma in har kun ce bal ni'matahu ake nihi anan, to menene bambancin iblis wato da shi annabi Adam? An gane ku, tunda Allah ya faɗa qala ya iblis ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya, in ka ce bal ni'matahu ake nihi, to nan shi ma kuma menene bambanci? Iblis sai ya ce, to ai ya ubangiji na, ni ma ai da ni'imar ka ne ka halicce ni. To shine dai anan yace wala abrisul ayadi, bana dasa ni'imomi na fi ardil aadi, a kasar makiyana. Wala asmahu, yace bana rangwame bi muwasati da taimakona, liman yafrahu bi masaati, ga wanda ke farin ciki yake jin daɗi game da abin da ke bakanta mun zuciya. Duk mutumin da yake farin ciki da abin da yake bakanta mun zuciya, yace bana rangwame game da taimakona, bana taimaka masa. Wala arltifati ila man yashmatu bi wafati, bana nuna waiwaye na zuwa ga mutumin da ke farin ciki yake murna bi wafati game da mutuwata. An gane ko, yashmatu yake farin ciki, bi wafati game da mutuwata. Ga yacin tashmitul a'is, sanya farin ciki a zuciyar mai atishawa, fadar da zaka ce masa yarhamukallah. Shine a can hadisi da bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuzhiru shamatata li akhika fa yarhamuhu Allah wa yabtalika. Ga yacin kuma al-Imam Shafi, shi ma al-Imam Shafi yana fada, yake cewa wala turi lil aadi qad zullan fa inna shamatata al-aada bala'u. Ash-shamata kenan farin ciki game da abin da ya samu mutun na musiba, shine kenan ake fada a Hausa chalama kenan. Shine yace wala araltifati, bana nuna waiwaye na ila man yashmatu bi wafati, zuwa wanda ke farin ciki ke jin daɗi game da mutuwata. Wala akhussu bi hibai illa ahibai, bana keɓanta da kyautuka na illa ahibai, sai ga masoyana. Wala astaqibu lidai, bana neman magani ga cutata gaira a widda'i, sai a gun masoyana. Wala astaqibu, bana neman magani lidai ga cutata gaira a widda'i, sai a gun masoyana. Lafazin a widda jam'i ne na wadid, wadid ba wadud ba. An gane ko, wadid masoyi, jam'un sa kenan a widda. Sai yace wala umalliku khullati man la yasuddu khallati, bana mallakar da badadantata ga wanda baya tushe mun bukatata. Idan kace khalla bukata, khulla badadanta, shine wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba millata ibrahima hanifa wattakhadha allahu ibrahima khalila. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, inna allaha takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila, walau kuntu muttakhizan minan nasi khalilan lattakhaztu ababakrin khalila. Shine yace wala umalliku, bana mallaka khullati badadantata man la yasuddu khallati, ga duk wanda baya tushe mun bukatata. Wala usaffi niyyati liman yatamanna maniyyati, bana taci niyyata da kokari na liman yatamanna maniyyati, ga duk mutumin da yake gurin mutuwata, maniyya mutuwa. Kamar yadda wani mawaki yake cewa, wa idhal maniyyatu anshabat azfaraha alfaita alfa tamimati la tanfa'u. Sai yace wala ukhlisu du'ai liman la yufimu wi'ai, bana tsarkake addu'a ta ga duk mutumin da baya cika min zakata da kuɗi. Wala ukhlisu du'ai, yace bana tsarkake addu'a ta liman la yufimu wi'ai, ga wanda baya cika min zakata da kuɗi. Wala ufrigu sana'i, bana zuba yabo na alaman yufarrigu ina'i, ga wanda ke wohintar da ƙuryata. Duk wanda ke wohintar da ƙuryata baya taimaka mun, to bana zuba yabona a kansa. Sai yace wa man hakama, yace kai ɗana, yace wai wane ne zai yi irin wannan ɗanyen hukunci istifham ne wanda yake inkari wa man hakama wani ne zai yi irin wannan danyen hukunci bi an abzula ni in bayar da dukiyata wa takhzuna kai kuma ka taskance ta ka wa alina in tausasa fa'ata wa takhshuna kai kuma ka kausasa halishi wa azuba ni in narkas wa tajmuda kai kuma ka sandaras wa azkuwa ni na rura wuta wa takhmuda kai kuma ka buce ta fa ma zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin sai ya ce la wallahi rantsuwa nake da ubangiji na bal na tawazanu fil maqali wasna lil misqali yace sanidi mu awo muke a wajen fada irin awo na suke duk kalmar da za ta fito daga bakin mu sai mun auna ta yace bal na tawazanu fil maqali wasna lil misqali sanidi mu aunawa muke a wajen fada irin awo na suke li wana tahaza fil fi'ali hadwan ni'ali muna dabrantar juna a wajen aiki irin dabranta wato ta takalma an gane ku yadda kaman haka zamu maka wana tahaza yace muna dabranta fil fi'ali a wajen aiki hazuwan ni'ali irin dabranta ta takalmi yadda takalmi ba a yin daidai ake yace hatta na amana tagabun dan mu amince ma wato kamunga hatta anan bi ma'ana kai ai kai na amana tagabu dan mu amince ma kamunga idan aka ce kamunga shine dai a Hausa ake cewa bugon hanci a sayi kayanka da abin da bai kai ba kimar su ko kuma a bugi hancinka a saida ma abu fiye da yadda kimar shi take misali a ce wannan abu kwata-kwata baya wuce jika goma ko mu ce baya wuce naira 10,000 sai wani ya bugi hancinka ya sayar maka shi jika 20 ko ya sayar maka shi 20,000 kaga ana an maka kamunga an bugi hancinka kaya ne wanda kowa ya san ga kudinsa baya wuce 10,000 baya wuce jika goma ko kuma misali ka kawo kaya kayan nan naka kimar shi 20,000 ko mu ce jika 20 sai wani ya bugi hancinka sai ya saye shi 7,000 ko 8,000 ko 10,000 to wannan shine ake kira al-gabn kamunga wanda ka koma babi na saye da sayarwa mas'ala ce mai zaman kanta duk wanda aka masa kamunga wanda take mummuna to shari'a ta ba shi damar ya mayar da wannan kaya ya karbo kudin sa ko kuma ya mayar da kudin ga wanda ya sayi kayan shi ya karbo kayan sa idan aka ce at-tagabun kenan yi ma juna kamunga kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambaci ni na al-qiyama da wannan suna yawma yajma'u kum li yawmil jam'i zalika yawmut tagabun malamai suka ce yinin da ɗan aljanna za su gaji gidan kafirai na aljanna wanda inda sun yi imani da ubangiji subhanahu wa ta'ala za su shiga su ma kafirai za su gaji gidan mu'minai na wuta wanda inda su wannan mu'mine sun kafirce ma ubangijin su za su shiga saboda kowane bawa yana da gida biyu ɗaya a aljanna ɗaya a wuta shine yace hatta na amana tagabun dan mu amince ma kamunga yi ma juna kamunga wani kufat tababun kuma mu isar ma juna at-tababun shine keta ma'ana mu daina kiyayya da juna shine yace wani kufa dan a isar mana at-tabagun kiyayya da juna lafazin at-tabagun min ad-dijin idan aka ce ad-dijin wato kiyayya shine yake cewa wa inna ad-dijna ba'da ad-dijni yabdu alayka wa yukhriju ad-da'a ad-dafina shine ubangiji ta'ala yake faɗa am hasiban ladina fi qulubihim maradun allay yukhrija Allahu adganakum adgan jam'i ne na ad-dijin kiyayya kenan shine yace wa nukufa dan a isar mana at-tababun shine kiyayya da juna sai yace wa illa yace in ba haka ba dan mai yace falima u illuka dan mi nake koma shayar da kai wato illuni kai kuma kana illanta ni ma'ana kana sa mun rashin lafiya wa u illuka dan mi nake daukaka ka watastaqilluni kai ku kana kaskanta ni wa ashtarihu laka ina tsururi gare ka watajrahuni kai ko kana raunanta ni lafazin ashtari ay aktasi ga yacin am hasibal ladina ashtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihati sawa'an mahayahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum shine yace wa ashtari hulaka ina tsururi gare ka watajrahuni kai kuma kana raunanta ni nabiyin kenan min aljurhni sai yace wa asrahu ilaika ina kuro zuciyata zuwa gare ka ma'ana ina famar kusantar ka ga yacin wala kun fi hajamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa asrahu ilaika ina kuro zuciyata zuwa gare ka wa tasrahuni kai kuma kana rabuwa da ni wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf ga yacin kuma wasarrihuhunna sarahan jamila shine yace wa asrahu ilaika ina kuro zuciyata zuwa gare ka ma'ana ina kusantar ka wa tusarrihuni kai ko kana rabuwa da ni yace wa kaifa yujtalabu insafun bi bayni yace wa kai takaqaza a nemi wato tabbatar da adalci bi bayni wato da zalunci ai kishiyoyin juna ne ba sa haduwa zalunci da adalci ba sa haduwa kamar yadda wuta da ruwa ba sa haduwa a tasa guda shine yace wa kaifa yujtalabu insafun bi bayni yace ta yaya za a nemi tabbatar da adalci bi bayni wato game da zalunci wa anna tushriqu shamsun ma'a ghaibi yace a wani lokaci ne rana za ta haskaka tare da duhun girgije ai ba yadda za a yi rana ta yi haske matukar akwai duhun girgije wa anna yace taqaqa tushriqu shamsun rana za ta haskaka ma'a ghaibin tare da duhun girgije wa mata ushiba wuddun bi asfi yace kai a yaushe ne wai za a kulla kauna bi asfin akan tilas a ce dole kawai sai ka so abinda ba ka so abeyuwa yace wa ayyu hurrin radiya bi qubbati khasfi yace wai wani dani zai yadda da tsari wanda yake na kaskanci na wulakanci sai yace walillahi abuka haisu yaqulu sanin ko kuma kubbugar sanin mahaifinka na ga Allah subhanahu wa ta'ala lokaci ya dan tafi ko nawa yaya aji kwaza na adaba ta bi to insha Allah kenan nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.